طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كنن تيجا بدل رسمنا مسألة الحديث واندونا شيني كنن زمامنا قوم شعبي لتيمكم الله سبحانه وتعالى da wancan satin muka karanta cikin abin da ya shafi al-mawdu' muka tsaya ko wanda muka gani hadisin mawdu' wani hadisi ne ake cewa hadisi mawdu'i kuma wani hadisi ne ake cewa hadisi mawdu'i asanu ru ala annabi fa zalika al-mawdu' ƙarya da aka danganta da daga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka danganta mishi ƙarya kace ake cewa hadisul mawdu to wannan shine hadisul mawdu ake ce mishi al-mawdu wanda kuma an yi da tattawaya a cikin shi daga ciki muka gani irin su kitabul mawdu'at irin ka Ibn al-Jawzi da kuma wanda tahi tanzihu shari'a al-marfu'a 'an al-ahadith ash-shani'a al-mawdu'a na Ibn al-Arraq da kuma فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة إيش معنى شوكانيكو سورة لتتويد مكاقين دقا تكيوانا لتاهم كتاب الموضوعات ابن الجوزي من الأحاديث المرفوعة دي مجلد يقوليني إناجي دقا حديث موضوعية تترو واند دي حديث دقا أنا موضوعي بعد عيفي با mun ga bambanci tsakanin da'ifi da mawdu'i to da hadisi da yake mawdu'i wanda ƙarya ce aka danganta da daga kirkirare ne to shine wannan kitabul mawdu'at na Ibn al-Jawzi wanda muka ce shine bai yi ba isti'aban shi amma har ya sa wasu daga cikin hadisai wanda ba mawdu'ai ba to wannan shine cikin kitabul mawdu'at na cewa da dauko shi dan ayi tadayi akan shi ala kulli hal yau zan mu tashi kan al-jarh wa ta'dil malan yace al-jarh wa ta'dil al-jarh malan yanzu mana bayani akan abin da ya shafi jarhi da ta'dili me yake ce ma jarhi da Hausa
abin da ya jarhi
al-jarh wa ta'dil kenan kamar masu sarri da masu sulhi
lala al-jarh na e kushewa an kushi kushewa
ba yaso te baba
na
yaso te baka dai
kushewa shine jar to ta'dil ba na
kushewa
da dai shi suke bare aka kushe me za a yi a Hausa da Hausa me za a yi
gyara
ta'dil
aka kushe
kusha ko kuma dawa a daibe shi sai dai ya goke nan sai dai an addala shi ai da yi ala kulli hal majma'a lamma hadisi al-jarh wa ta'dil ma'ana zai zamanto daga cikin malamai akwai cikin malaman hadisi da kuma ba ne an ce fulana an majruh an jarhe shi an kushe shi saboda ni saboda wata illa da aka samu a cikin hadisi yana da ita kenan ba karba hadisin shi amma wannan aka ce malamai sun yi tausikin shi sun addala shi ba adil ne shi sa daga cikin sharadin hadisi sahihi akwai mi akwai adala adala to shine bayanin da zamu dauka kenan abin da yake cikin jarh wa ta'dil nan yace alif ta'rifuhu ba aqsamuhu jim maratibuhu darin shurutu qabulihi da harko jarh malan yace menene jarhi yace huwa an yadhkuru rawi bima yujibu radda riwayatihi min ithbati sifati raddi aw nafi sifati qabulin misal an yuqal huwa kadhab aw fasik aw da'if aw laysa bithiqa aw la yu'tabaru aw la yuktab hadithu wannan yace abinda ake ce mai jarhi shine a ambaci wani rawi da abinda zai wajabta mai da ruwayi idan aka ambace shi da wata kalima wadda wannan kalima taqtani me da ruwaya shi ga baki daya ko kuma ta tabbatar da siffar me da ruwaya shi wato idan shine ba mu misali nan auna fi la kabul ko kuma kore karba akwai kore ruwaya kwata kwata akwai kore karba idan aka kore ta gabaki daya an ba a karba ba shine malam yace sifati au nafi sifati kabul ko kuma a kore wata siffa idan ta zo a haka ba a karbo ba hadisi shi yake ce mai jara shine malam ya bada misali yace misali kamar a ce huwa kazzab ce wannan rawin kazzab ne makaryaci ne mun gani idan aka ce kazzab a cikin ilimin hadisi me ake ni wanda ya ma annabi ƙarya a cikin ilimin hadisi amma a haka aka ce wani kazzab ne kenan makaryaci ne mai matakan ƙarya shine bambanci tsakanin abin da yake cikin mustalah na istilahin malaman hadisi kamar kowace malamai akwai wasu istilahat yanzu idan ka zo ka ce wani kazzabun ne makaryaci ne a haka kauce za a yi wani lalle ya shahara a wajen ƙarya amma idan yanzu ana magana ne cikin hadisi ka ce wani makaryaci ne to mubasharatan me zai kai maka ya taba ma annabi ƙarya shi kuma wanda yake ƙarya ta kankanin mutane in ka ce shine wa na'am kenan shine kamar a ce wani kazzab ne makaryaci ne to wannan an kore an mishi jarhi an jarhe shi ba a karbi barwaye shi ko kuma a ce fasiki ne wani fasik ne shi ma an kore ba a karba ba ruwaye shi ko kuma da'ifi ne ba a karbi ba ruwaye shi aw laysa bi thiqa duka wannan yana daga cikin ibarat wato ibarori wanda malamai suka yi na kore hadi na kore rawi a jarhe shi a kore shi ya zamanto ba adil bane ba za a karbi ba ruwaye shi shine wannan ya bada misali huwa aw misal an yuqalu huwa kazzab aw fasik aw da'if aw laysa bi thiqa aw la yu'tabar bi ba a itibari da shi ko kuma la yuktaba hadisu ba a rubuta hadisin shi to wannan duka din suna daga cikin amsila ta jarhi kenan idan aka ce an jarhi al-jarh a cikin ilimin hadisi mubasharatan abinda zai zo ma wani an kushe shi an kore shi hadisin shi da da'ifi ne idan ya rawaito shine al-jarh sai malam yace wayan kasimul jarh ila qismayn mutlaq wa muqayyad yace shi jarhin wannan ya kasu kaso biyu akwai mutlaq wanda an sake shi jarhi ne mutlaq akwai muqayyad kuma an kayyade shi zuwa ga wasu abubuwa shine malam yace fal mutlaq wanda ake cewa jarhi mutlaq shine an yadhkuru rawi bi jarhin bi jarh biduni taqyid fa yakunu qadihan fihi bi kulli hal shine ya ambata ko a samu wani malami cikin malaman hadisi ya ambata wani rawi da jarhi yace wani da'ifi ne da'ifun mutlaq ba karbar ruwaye shi ba tare da ya kayyade shi da wani abu ba zan mu zo mu gani akwai wanda ake kayyade su da wani abu kamar yanda malam zai kawo mana to idan wannan yazo shi wannan idan yazo mutlaq ne to shikenan an kore shi a kowane hali shi da'ifi ne in ka ganshi cikin isnadi kawai wannan isnadi in ba ka samu ba mutaba in kuma da'afin nashi shadidi ne wannan isnadin ya dashi idan ka samu wani isnadi tukun ya inganta ma hadisin amma idan ya zama to shi in shi nashi ne a ciki kuma da'ifi ne to an kore shi an jarhe shi in ba ka samu ba itibarat wasu hanyoyi da zasu ya sa hadisin ya zama to ya samu taqoya to ba za ka yi ba aiki da shi wannan shine kinan jarhul mutlaq malai yace wal jarhul muqayyad wal muqayyad an yadhkuru rawi bi jarhin bin nisba li shay'in mu'ayyan min shaykhin aw ta'ifatin aw nahwi dhalika fa yakuna qadihan fihi bin nisba ila dhalika shay'il mu'ayyan duna ghayrihi malai yace jarhin muqayyad shi kuma wanda ake takaita shi ga wasu abu an kayyade shi zuwa ga wani abu kamar a kayyade shi zuwa ga wani malami ko kuma a kayyade shi zuwa ga wani gari kamar yanda in ba manta ba ya gabata anan mun ce akwai jarhin da za a kayyade a ce wani ruwayar da zai rawaito an wani da'ifa ce kaga wannan ai an zamanto an jarhe shi amma muqayyad ne da wani zai iya rawaito ruwaya da wancan ingantacciya ko kuma a ce ruwayar duk wani kamar wanda ya gabata ina ji ruwayar shamiyin ne da hijaziyin aka ce in ya rawaito a wajen malamai hijaz wanda suke makka da madina to lokacin ruwayar shi da'ifi ne a lokacin amma wajen sham ruwaya shi ingantacciya ce kenan kun ga wannan jarhi ne muqayyad an kayyade shi da bi balad ko kuma bi wani malami haka to wannan shine bambancin muqayyad da mutlaq mutlaq gabaki daya kawai shi da aifi ne da aifi ne ko ga waye ya rawaito da aifi ne amma muqayyad shine a ce da wannan malamin ruwayar shi kawai ga wani da aifa ce saboda mi saboda tana yawa lokacin da ya gamu da wani ya ba shi hadisi shi ya tsuwa ya samu ikhtilati bai da harga kenan da ya dauko hadisan he caccakura su kenan duk ruwaya da zai rawaito daga wannan malamin shi dai ba karbatta ko kuma lokacin da waje ya kaura daga wannan garin zuwa wani gari ya tsuwa ya samu ikhtilati ya samu takwa hankali da ya koma wancan garin kuma duk hadisan da ya karba a can kenan ba cikakken hankalin shi bai kenan duk ruwaya da zai rawaito mana daga wancan garin kenan majruhi ne muqayyad bi balad kaza kenan shine bambancin malam da ya kawo mana nan ya bada misali misalu qaul ibn hajar fi taqrib fadai ibn hajar fi taqrib fi zaid bin al-habbab fi zaid bin hubab yace wa qad rawa anhu muslim saduqun yukhti fi hadith thawri fa yakunu da'ifan fi hadithihi an thawri duna ghairi yaji ko malam yace ibn hashir da yayi mana da abin da ya fadi a cikin taqrib littahi shi taqrib at-tahdhib littahi ne na jarh wa ta'dil wanda nalika mutu da shi ban gano shi ba akwai tahdhib at-tahdhib shine wannan akwai ikmal tukun aka zo wannan tahdhib at-tahdhib yayi ikhtisarin shi yayi tahdhibin shi sai ibn hajar shi kuma yazo yayi taqrib at-tahdhib yayi da shi ma mujaddadi guda ne me da shi kawai idan ka duba zaka gani ya ce fulan fulan wane gashi nan sikka ne ko kuma ya ƙara ta ce shi yayi zamanto an resume ya baka khulasan maratiba na rawi yace wane dan wane da'if ko kuma wane sikka wane dan wane sikka wane dan wane duka ya gaggawa wannan in ya ƙare maka aiki da yawa ba ai ka koma ba can shi yasa wasu malamai suke gani idan kana gauga irin wasu abubuwa kawai ka dauki taqribu tahzib ka duba takhrijin rawi ka duba martaba shi cikin ilimin jarh wa ta'dil to ibn hajar ya kawo a cikin taqrib yace zaid bin hubab yace rawa anhu muslim imam muslim ya rawaito daga wajen shadisi saduqun mai gaskiya ne yukhti fi hadisihi fi hadisi thawri yana yin khata a cikin hadisin thawri kina aina yake khata hadisin da ya rawaito daga Imam Sufyan bin Thawri Sufyan al-Thawri kenan duk ruwaya da ya rawaito a wajen Sufyan akwai khata a ciki kenan wannan an kayyade shi dawa da Sufyan kenan zata zamanto kenan malam yace fa yakunu da'ifan fi hadisihi an Thawri kenan da'ifi ne akan hadisin da yazo daga Thawri na shi amma duna ghairihi ala wani shi kuma sai gane zai zamanto an karbi hadisin shi wa qawlu sahib al-khulasa fi Isma'il bin Ayyash ma wajin khulasa yace dangane da Isma'il dan Ayyash wathaqahu Ahmad Imam Ahmad ya tabbatar da shi yayi wathaqa shi wa Ibn Ma'in da Ibn da Ibn Ma'in Yahya bin Ma'in da wal Bukhari da Muhammad bin Isma'il Bukhari fi ahli Sham ga ma abota mutanen Sham duka wannan an tabbatar da cewa ruwayar shi karba bace da mutanen Sham wa da'afuhu fil Hijaziyin kaga irin misalin da muka kawo da amma ruwaya shi ga mutanen Hijaz su Ibn Ma'in da su Bukhari sun ba a fashi kenan fa yakuna mine fa yakuna thiqa fi Sham amma fi Hijaz fa huwa da'if kenan zai zama to da'if gashi nan malam yace fa yakunu da'ifan fi hadisi al-Hijaziyin duna ahli Sham wa mithlu dhalika malam ya ƙara bada misali dai idza qila huwa da'ifun fi ahadisi sifati mathalan fala yakunu da'ifan fi riwayati an ghairi kenan duk wanda za a ce da'ifi ne game da kaza game da wani malam wani ko kuma da'ifi ne game da mutanen kaza kenan wanda ba su ba mafhumul mukhalafa wanda ba su ba kenan fikani lakin idza kana al-maqsud bi taqyid al-jarh daf' ad-da'awa tawthiqihi fi dhalika al-muqayyad lam yamna' an yakuna da'ifan fi ghayrihi aidan sannan malan yace idan ya zamanto maqsudin qayyade wanda akai na jarhi kamar an yi wani katanga ce aka kare saboda tana yiwa ma a wa'ansu akwai yuwar yayi khata bayan wani misali yazo nan zai samu ikhtilati ya koma gari kaza an ce a wancan garin da'ifi ne kuma ya ci gaba kenan duk wancan mafi yawa zai zama tuwa da san shi da'ifi ne ga baki daya lil jarh maratib malin yace a cikin jarhi kushe rawi martabobi ne a alaha ma dalla ala bulughil ra'aya fihi misl aqrabun nas, babban martaba ta kushe rawi a ce wannan fa aqrabun nas bai da tamka kenan wajen yi wa annabi garya a wajen dubbe shi hadisi aw rukunul kadhib a wannan hukum shikin ƙarya ne wannan da alfaz ne na jarhi na kushewa summa madalla ala mubalaga sannan wanda wannan in mubalaga misal kazzab wadda dajjal ai duka gashi nan kazzab da dajjal duka wannan suna daga cikin maratib wannan na kushe rawi cewa ne kazzab yanzu kaga wannan ya fara sauka a ƙasa martaba ta farko akzabun nas rukunul kadhib cewa ne rukuni ne na ƙarya to kaga an ga wannan ai kashi ko kuma nan da yake kazzab an fara ƙasa ƙasa wadda wadda mai wadda in hadisi dajjal wa ashaluha malan yace lin a cewa ne inda hulin yani kenan akwai wannan dan rauni a wannan ishi ko kuma sayyul hifz shi ma yana daga cikin mu karamin jarhi a ce sayyul hifz ko kuma fihi maqal a ce wani fihi maqala a cikin wannan ishi ko kuma fihi nazar imamu al-bukhari yana ibawa istimalan fihi nazar a wannan ishi tayyib wa bayna dhalika maratibun ma'luma wa yushtaratu liqabul al-jarh shurutun khamsa ana karbar domin a karbi jarhi daga wajen malami malami ya ce wani da'ifi ne domin a karbi jarhin shi a karbe shi yana buƙatar wasu sharadi guda biyar malam ya ce na farko an ya kuna min adilin fala yuqbal min fasik da zaman to shi malamin da zai ce wani kazzab ne ko kuma akzabun nas ko kuma rukunul kadhib shi kanshi ya zaman to adilin ba fasik bane ba da'ifi bane da'ifi ya jarraha da'ifi aikin banza kai kenan kenan shi wannan ya zaman to adilin na farko sannan malam ya ce an ya kuna min mutayaqqis fala yuqbal min mughaffal ya zaman to yana daga cikin idan ba gafalalle ba wato kullun shi a cikin yaqaza yake a cikin nutsuwar shi a cikin hankalin shi yake a fadake yake ba gafalalle bane ba ya zaman to adali ya zaman to a fadake yake ba gafalalle ba sannan malam yace wa an yakuna arifan bi asbabihi fala yuqbal mimman la yu'rafu al-qawadih sannan ya zaman to masani ne game da abubuwan da suke sa a kushe rawi asbabul jarh kenan ba kawai haka nan ba kawai kai ka shigo kawai dan kai adil ne kana da dan wannan kawai shikenan kawai ka zo ka dinga jarhin kowa da kowa daga wani yayi kaza ka jarhe shi eh kana da adawa da shi ka jarhe shi to kuma shi yasa idan mu gani nan cikin wannan litahi dawabitul jarh wa ta'dil litahi ne wanda yana ya kawo su dabit guda 21 wanda he ya zamanto kahin kai jarhin mutum ko kuma ka addala shi sai ka da san wannan akwai wanda ko ka jarhe su bisi kamar yadda nan mamun ba da misali muka ce kamar irin su Imam Malik wani ya zo ya ce majruri to kaga wannan ai shi da ai wannan ba to irin wannan kenan ba aka rufa irin wannan yana daga cikin sharadin jarhi la yuqbal jarh akan wanda ishtaharata imamatu malami ne ya shahara akan malumta ba akan garaje ba da wasu abubuwa akan malumta wani ya zo ya ce wani kaza ne yau ba za a yi kai zai zama duba mu gaya ne to wannan ya kawo lawabit da yawa a ciki wanda na jarhu ta'dil ne ka'idodi daban-daban ya kawo wasu a cikin malam bal na biyu na hudu ya ce an yi bayyana sababul jarh فلا يقبل الجرح المبهم مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يتبين سبب ذلك لأنه قد يخرجه بسبب لا يقتضي الجرح هذا هو المشهور ما لا يتي سننكم ويشيراوين يزمنتو يابين الجرح يابين سبب الجرح ديمش وأنا مجروح نيش سبب ديمي ناكام إشي حديث ياما النبق ريا وأنا مجروح نيش كذاني يا كذا يا كذا كبين سببين shi ma wannan malam yayi bugu bayani akan wannan a cikin wannan littafin kan dawabitul jarh wa ta'dil shin yaushe ne an karbi jarhul mubham kawai an ce wani da'ifi ne kawai haka kace da'ifi ne dan me yasa to aka da'afa shi an karba ko kuma ba aka karba ba an samu ikhtilafi wajen malamai amma malam ibn usaimin nan yace al-mashhur wanda yake sharadi wajen malamai shine ba a karbi wajen hul mubham sai ya an yi bayyana miye sababin da aka jarraha kadi ya kunu sababin ba wani sababi ne da za a da a fashi ba to kaga in ka da a fashi a ji a kore magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don a kiyaye wannan to kuma kare ya kunu kuma shi yasa ma zaka gani cikin wajen malamai akwai tabaka tabaka ne akwai kamar yanda malam yake dazu akwai mutashaddidi akwai mutasahilin akwai mu'tadilin akwai wanda tashaddudu suke abu kadan ta ka tsantsan kan hadisin annabi kana yi fuf an jarrahe ka akwai kuma mu'tadilin tsaka tsakiya akwai kuma mutasahilin to su mutasahilin su wannan barin su aiki sai dai ka koba can wajen mutashaddidin da wajen mu'tadilin ka wannan mutasahil dama kowa an akwai ban manta ba in ibnu shahin ne ko kuma ijli muhammad al-ijli wani aka zo la yarahu ba san shi ba ma yace mishi zakkan to kaga irin wannan akwai tasahuli da wasu abubuwa cikin wannan to irin wannan
ke kuma zuwa mu kai yanzu ne wanda zaka yi da shi da gari
da gari
kuma da wani malami
da wani malami
an sami shi a wancan garin an kace kawai wannan ne kawai
hadisan shi kenan kaga zaka kore gabaki dai wancan hadisan da shi kenan kaga shine he zaman to ka bayyana sababin tunda nan da aka yi an kayyade shi shine sababin wani da'ifi ne dan me sato a da ya kaure ko masham da ya koma bai ma maradi ya samu rikitattu ya samu ikhtilati eh ko kuma maktaba shi gabaki dai da tawon shi sun koyi kenan ka gani daman kuma bai hardace ba to daman bai hardace ba bai fara to ka amma in ya hardace yana shiga da ilimin shi ban daki to wannan kenan ya sha kenan wannan
ya sha
tayi na hudu kenan waqtar ibn hajar rahimahullah malam yace ibn hajar yayi ikhtiyarin qabul jarh al mubham fi man ulimat adalatuhu fala yuqbal jarhuhu illa bayana illa bi bayani sabab wa hadha huwa al qawl al rajih la siyama idha kana al jarh min a'immati hadha al sha'n ibn hajar ya karbi wannan magana cewa za a karbi jarh al mubham idan an jarhi mutum ba a gaiba sababin shi ana iya karbar shi indiya zamanto daga malami ne babban malami da ya san sha'anin wannan ilimin hadisi yayi jarhin wani koda bai bayyana ba sabab mal ibn hajar yace za a iya karbar wannan kuma shine kaulin rajih a wajen malamai nabiyar yace Allah ya kuna waqi'an min mutawim min man ala man tawatarat adalatuhu washtaharat imamatuhu ka Nafi' wa Shu'bah wa Malik wa Bukhari fala yuqbal al-jarh fi haula wa amthalu kun ga magana da muka kawo shi kada ya zamanto jarhin da kazo kai kai jarhi ne akan wani babban malami kace ai wane wani dalili wani kaza da irin misali yace irin su kamar Nafi' irin su Shu'bah bin Hajjaj al-Wasiti irin su Imam Malik bin Anas irin su Bukhari Muhammad bin Isma'il al-Bukhari yace fala yuqbal al-jarh fi haula wa amsalihum da kwatan kwacin su duka ba a karbar jarhi akan wannan sai dai mutun ya ko kai banza malam yace at-tarikh kenan wannan a takaice abin da ya shafi jarhi mun fahimci menene jarhi ga sharar din shi ya zaman to yaushe ne za a yi karbi jarhi kuma yaushe ne ba a karba ba da wajen waye za a karbi jarhi sannan kuma jarhi akwai mutlaq akwai muqayyad akwai wanda mutlaq ne an yi talakin shi gabaki daya zuwa ga duka halin rawi akwai ina yake akwai kuma muqayyad wanda a gari kaza da ifi ne kuma gari ga kaza sai ka ne kenan malam ya kawo mana ta'dil shi ma ta'dil zai kawo mana ta'arifin shi da kuma abin da ya shafi aksamin shi da maratibin shi da shurutin shi tayyib ar gulguje ta'adil
dai kadan kadan da lokaci ya
tsaya kuma ne saboda dan asan ga tsoka gwara ma ayi muraja a wancan ba ya wanda ya so ya mu da
sai to babu ne kenan
dalilan guda 20 da ya
na cikin yana tayyib
wanda
cikin ba kenan a cikin jarumi kenan wannan mun gani cikin abin da ya shafi jar kai wannan ma cikin kenan bari mu karanta kadan daga cikin wannan littafi na zawabitul jarh wa ta'dil malan daga ciki a cikin littafin na Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Abdul Latif yana cikin ustaz musharika kulliyatul hadith a jami'a islamiyya Allah subhanahu wataala ya ji kanshi da wannan litafin kafin a buga shi muzakkira ce a cikin muzakkira yake kuma daga baya aka buga shi ina tunanin lokacin da aka buga shi na karewa an sa mana shi amma ya kare ni da muzakkiran nawa da karatun shi da ya gama to ranar da muka ida fasali a ranar na sai litafin sai da aka yi da fasalin da samu an bugo ne gauga na sai bana ya kawo mana anan jarhi yace aljarhu ya kawo mana ta'rifin shi yace jarh fi istilah a istilahi wajen malaman hadisi can mun gani wani da malam ya mana ta'rifin shi nan kuma he yace wasfur rawi fi adalatihi aw dhabtihi bima yaqtadi talyin riwayatihi aw tad'ifiha aw radiha a wasf tarawi akan abin da ya shahi adalashi mutuncin shi aw dhabtin shi ko kuma haddar shi bima yaqtadi talyin riwayati da abin da zai bamu raunar da riwaye shi aw tad'ifiha ko kuma a da'afa ta aw radiha ko kuma a maida ta kwata-kwata a bushe ta gabaki da kenan idan aka ce jarhi shine a kamanta rawi da wasu siffa wanda wannan siffa sawa'un ta shiga cikin mutuncin shine na adala ko kuma har da shine to ko wannan kuma abinda idan aka taba shi zai ba mu yaqtari talyinin ruwaye shi ta zamanto tana dalil ko kuma ta da'ifiha ko kuma da'ifa ce batta da kai ko kuma raddaha ko kuma a kushe ta gabaki daya a maida ta ba karbata haka malam ya kawo mana shi fa a istilah daga cikin malam ya kawo mana yace wal mawsufi bima yaqtadi tad'if riwayati la yakhlu tad'ifi min thalath halat biya awwal an yakuna tad'ifan mutlaqan fa hadha la tuqbal ma'ahu riwayatu rawi 'inda tafarrudihi biha walakin tataqawwa bil mutaba'ati mithluhu fatartaqi ila hasan li ghayri malam yace daga cikin wannan tad'ifi da za'ayin rawi yace akwai wasu haloli guda uku da zai bayyana mana tad'ifin ya zamanto da afashi da akai tad'ifin mutlaq ne bi haisi ya zamanto ba a karbi ba ruwaye shi kwata-kwata sawa'un ya zamanto idan yayi infiradi da ita shi kadai ya rawaito wannan hadisin to kuma an mishi tad'ifi mutlaq an yi tad'ifi shi da ifi ne to ba za a karbi ba ruwaye shi sai dai bi malam yace illa an yakuna lahu mutaba'a yana da wasu hanyoyi da suka zo irin hadisin suka kawo kenan fatartake muka ce sai ta zamanto idza ta zamanto alhadisi idza ta addada turquhu da'ifun idza ta addada turquhu hasanun li ghayri hasanun li ghayri da'ifun idza ta addada turquhu hasanun li ghayri tayyib sanihan mali yace an yakuna da'ifan muqayyad bi riwayatin an ba'd shuyukh kamar yanda muka ba da bayani ko kuma buldan ko wasu gariria ko kuma ba'd al-awqat mutun ne ya haukace da wadiri to lokacin da ya haukace kaga ba a karba amma in ya dawo daidai yana cikin hankalin shi komiya ba da ras to wannan ana iya a wannan ishi wannan daga cikin abubuwan da malam ya kawo nan adala yayi magana kan shi nan salisan ma ya khuruj bi ishtiratu dhabt nan dabta mun gane shi can dabta sadar dabta kitabo nan wajen adala ala kulli hal kada ka hada su ga waki da shi ne na sauran man TV yar yar dai ko to inda
bankin tarata ta da
mun TV ne zaka
to mun TV kuma ba an ki ba
to
ai kuma sallah
yanzu kuma ba mu roman ta ji ko
to ta'dili kahin mu shiga kenan tayyib malam yace at-ta'dil fi al-lugha at-taswiya eh wa taqwim shay wa muwazanatihi ce ta'addalawa a wajen yaran larauci shine a taswiya daidaitawa kamar yanda musabu ya ce eh wa taqwim shay kai taqwimin abu kamar mi za a ce kawwa ma abu taqwim kamar kai ibalin shi kamar yanzu an baka wani wannan kai taqwimin shi misali kamar yanzu an zo irin wanda suke zawa suna stajiyar da wani menene ba su tajirba kun san yi
sika
wannan shi ne tagwayin mu an kayyama abu wa muwazanati bi ghairi da kai muwazana shi da shi da wani a yaren larabci shi a istilahi wajen malaman hadisi mu lura akwai abu guda idan kowanne ilimi in ka zaka ji ace ma lughatan wa istilahan lugha a yaren lugha istilahan malamai wasu malamai
na
fannin yawa to ai istilahi nan na fannin malaman jarh wa ta'dil suka ce wasful rawi fi adalati wa dhabti bima yatadi qabul riwayati can muka ce wasful rawi fi adalatihi wa dhabtihi nafsu shay bima yatadi taliyin riwayatihi aw tad'ifiha aw raddiha nan kuma yace wasful rawi fi adalati wa dhabti bima yatadi qabul riwayatihi qabul riwayati kina abin da za a tabo ai bincika cikin rawi na adalar shi da daftan shi da zai mana iktida'in cewa a karbi wannan ruwayar tarawi shine ake cewa ta'dil wal qabul huna ala itlaqihi fa yashmal bala yace idan akai itlaqin qabul yana wannan in mantuqul ruwayatihi wa ruwayatuhu wa tu'tabar fi martabati sahih li zati mutanen da ake karbar ruwayar su kuma ake itibarin su wanda suke martaba ta farko tace sahihul li zati wanda ya zamanto adilun tamut top shine farkon martaba malai yace saniya ne yace mantuqul ruwayati wa tu'tabar fi martabati hasan li zati wanda kuma nabi shine wanda ruwayar shi take karfafa take zawwa hasan li zati kenan idan suka zamanto sayyi wal hifz ba sayyi wal hifz khafifu khafifu dhabt idan ta'addada turquhu ya zamanto shine hasan li zatihi tayyib malai yace isti'malu كلمة التعديل في اصطلاح بمعنى التوثيق أي استعمال كلمة التعديل تنا نهي أوجن اصطلاح التوثيق وجن اصطلاح معلم حديث إذا أنت تجي تعديل سنا نهي التوثيق أن يوثق أوان دين لك ذلك التعديل وجن توثيقني ما يكاو من بيان والمراد بالعدالة هي دوما كان عدالة يتي ملكة تحمل صاحبه صاحبها على ملازمة التقوى والمروعة yace wata malaka ce wata wannan me yake ce ma malaka Allah ya baka kamar wata malaka wata baiwa yake ce ko da Hamza ko wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala zai sa maka tahmiluka ala mulazamatin taqwa da saka kana lazumtar tsoron Allah subhanahu wataala wal muru'a da mutunci ka ringa kare kanka shine yake ce ma adala bamu ga ba adala can ba mutunci wanda kawo ka kame takwa idan abu bi ne suke gamuwa da tsoron Allah da kuma kame kai da wannan wanda kaga yana da tsoron Allah la shakka za a same shi mutun ne kamili nitsatsai nitsatsai to ita ce adala wal adl to shi kuma adl mun ga shi can baya muka ce wane ne wanda yake da sufofi al muslim adil muslim baligh aqil salim min asbab al-fisq wa mantaba aywa salim min asbab al-fisq wa khawarim al-murwa shine al-adl simalan ya kawo abin da ya shayi daftar sadar daftar kitab wannan din mun gane sa a can baya daga cikin koi safa da mai ta'allaka bi daftar tayin yana da yawa mai ta'allaka da falsafar rawi لا يقبل الجرح في حق من استفادت اذا عدالته واشتهرت امامته با كرب الجرح ga malamin da wanda adalarsa ta tabbata sannan imamarsa ta shahara malan yace wazalika la yaltafitu ila kalam ibn abi dhib fi imam malik malan yace imam abi dhib yayi jarhin Imam Malik yace ba a wannan inshi wala kalamu Imam an-Nasi Imam an-Nasa'i fi Ahmad ibn Salih shima Imam an-Nasa'i ya jarraha Ahmad ibn Salih shima ba a karba wa kar sahha ya tabbata an ibn Ma'in daga Yahya dan ibn Ma'in annahu yatakallam fil Imam Shafi'i yayi magana akai Imam Shafi'i malin yace wa lidhalika qala al-Hafiz Dhahabi Imam Dhahabi yace kad aza ibn ma'in nafsuhu haqiqa ibn ma'in ya cutar da kanshi yace bi zalika ga wannan magana da ya taba wa Imam Shafi'i wace walam yaltafitu an-nas ila kalamihi sannan mutane ba su kalli ba wannan magana ta shi da kan Imam Shafi'i fi Imam Shafi'i wala ila kalamihi fi jama'atin min al-athbat kuma wasu magana da ya akan malamai mashhurai malamai duka ba su yi ba iltifati akan shi saboda yana daga cikin malamai masu zahi to wannan dai yana daga cikin abubuwa na jarhi wanda tawabit ne la'ibar da jarhi lam yasihu isnadi ila imam al-muhka wallahu ta'ala alamu sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi insha Allah satin gaba sai mu tashi ta'dil kinan zai zamanto shine karshen kismi na farko kuma yayin mu shiga kismi na biyu da ikon Allah subhanahu wa ta'ala